sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na maraicen yau Juma'a 13 ga watan Agustan 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, ga Muhammad Hafiz da kanin labarai.
A yau Juma'a, kungiyar Taliban ta ce har-haren da suka kai cikin dare sun kame manyan biranen larduna 5 na Afghanistan. Hukumar kula da manyan guguwa ta Cuba ta rawaito da sanyin safiyar yau Juma'a cewa mahaukaciyar guguwar Fred za ta zubar da wa makon ruwan sama a gabashin Cuba. Hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka, wato FDA, ta ba da izinin yin allura ta uku ta rigakafin COVID-19 ta Pfizer ko Moderna ga wasu mutane da garkuwar jikinsu ba ta da ƙarfi.
Daga tsakar rahotanninmu kuma, gwamnatin jihar Lagos ta kuduri tsaurara matakan rage ci gaba da yaduwar cutar corona. A can yankin Ogoni kuma ana ci gaba da mayar da martani game da hukuncin da wata kotu ta yanke na wasu kuɗi masu tsoka da tace kamfanin mai na Shell zai biya a matsayin diya na gurɓata muhalli. Daga bangaren tsaro kuma, headquarters sojojin Najeriya ta mayar da martani game da zargin da wata mata ta yi na cewa sun kashe mijinta saboda ya ƙi ba da haɗin kai a yi wa tandar wasu kuɗin yaƙi da Boko Haram.
Sojoji 79 na irinmu ga munan suna ana biya su kuɗi almost 19-20 million ana biya su yanzu. Muna ta bi har yanzu wallahi ba biyan mu ba.
Daga bisani kuma, kamar kowace ranar Juma'a, muna ɗauke da shirinmu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A yau Juma'a, kungiyar Taliban ta ce har-haren da suka kai cikin dare sun kame manyan biranen larduna 5 na Afghanistan, waɗanda suka hada da Kandahar ta kudu da Herat ta yamma, da kahar Inawa ta arewa maso gabas, da Lashkargah ta kudu, da kuma Ghazni, birni mai matukar muhimmanci. Karbe manyan biranen ya taimakawa 'yan Taliban akan ƙananan biranen lardunan da ke kewaye, ciki har da Tarin Kot, babban birnin lardun Uruzgan ta kudu, da Firisko, babban birnin Gohor na tsakiya, da Paul Il Alam, babban birnin lardun Logar na gabashi, wanda nan ne mahaifar shugaba Gani. Wani jawabi da kungiyar Taliban ta fitar a hukumance ta yi ikirarin kame waɗannan birane, kuma gwamnatin Kabul ba ta kalubalanci wannan ikirarin ba. A hakikanin gaskiya ma, gwamnan Uruzgan ya fitar da wani jawabi ta faifan bidiyo yana cewa shugabannin kabilu da shugabannin siyasa sun buƙaci da kada ya yi ƙoƙarin ja da 'yan Taliban don kaucewa zubar da jini, don haka ya mika iko zuwa ga Taliban. Kungiyar Taliban ta tabbatar yau Juma'a cewa ta kama tsohon gwamnan Herat Ismail Khan tare da wasu manyan hadimansa, ko da yake daga bisani sun ce an saki Khan. Hukumar kula da manyan guguwa ta Cuba ta rawaito da sanyin safiyar yau Juma'a cewa mahaukaciyar guguwar Fred za ta zubar da wa makon ruwan sama a gabashin Cuba. Mahaukaciyar guguwar ta Fred tana tafiya ne tare da iska mai ƙarfin kilomita 55 cikin sa'a guda. Hukumar ta ce ana sa ran Fred za ta rage ƙarfi a cikin kwanaki masu zuwa, kuma tana iya zubar da ruwa a wani lokaci yau Juma'a. Masu hasashen yanayi sun ce ana sa ran mahaukaciyar guguwar Fred za ta nausa ko kuma kawai arewa maso gabashi da tsakiyar Cuba zuwa daren yau Juma'a, kuma za ta kasance kusa da Florida Keys da kudancin Florida a ranar Asabar. An kuma yi hasashen cewa Fred za ta kasance kusa da gabar tekun kudancin Florida a ranar Lahadi.
An jima kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu leƙa fagen rahotanninmu na wannan lokaci, kuma za mu fara da Najeriya, inda wakilinmu Hassan Maina Kaina ya shaida mana cewa helikwatar sojin Najeriya ta mayar da martani ga zargin da matar wani kwamanda ta yi cewa sojoji sun kashe mata miji don yaƙi amincewa a yi wa wasan kuɗin yaƙi da Boko Haram. Hassan, gare ka.
Tun da farko dai, uwar gidan margayi Laftanar Kanar Ibrahim Sakaba ta zargi rundunar sojojin Najeriya da kashe mata miji saboda ya ki ba da haɗin kai a wawure kuɗin yaƙi da Boko Haram. Mrs. Oluwaseun Ibrahim Sakaba ta nana da cewar sojoji ne da kansu suka kashe mata miji, amma ka fake da cewa ya mutu ne a filin daga. A cikin wani ƙorafi da ta wallafa a shafinta na Instagram, matar margayi Hafsan Sojan ta ce za ta iya yafewa rundunar sojan Najeriya saboda ta maida mata da yawa zawarawa, yara da yawa kuma sun zamanto marayu, sannan bata sami haƙin da ya kamata a biya iyalan margayin ba. Da take wa rundunar sojan Najeriya wankin babban bargo, Mrs. Ibrahim Sakaba ta ce alhakin jinin mijinta da kuma wahalhalun da suke sha a halin yanzu zai rataye ne a wuyan rundunar mayakan Najeriya. In za a iya tunawa, Laftanar Kanar Ibrahim Sakaba ya rasu ne a wani hali da sojin suka ce mayakan Boko Haram sun kai wa sansanin soji a jihar Borno, kuma a lokacin aka yi jinkirin bayyana abin da ya faru har sai da ita matarsa ranar 24 ga watan Nuwamban shekara ta 2018 ta shiga shafinta na Instagram ta baiwa sojin wani wa'adi su bayyana mata ainihin halin da mijinta yake ciki. Amma cikin matanin da ta mayar, hedkwatar sojojin Najeriya ta ce ko da yake ba ta son yin cece kuce da matar marigayi babban sojan, duba da irin sadaukarwa da dakarun Najeriya ke yi a kullum, amma duk da haka saboda girman zarge-zargen da take yi akwai buƙatar rundunar ta ce wani abu, duk da ta san magagin rasa wanda ake so ba abu ne da za a iya misaltawa ba. Rundunar sojojin Najeriya ta ce rasuwar Laftanar Kanar Ibrahim Sakaba kamar dai sauran sojojinta da dama abu ne da ya mata zafi, domin sun rasa rayuwarsu ne alhalin suna kare ƴanci da ɗiyaucin Najeriya. A don haka zai zama tamkar dakile ƙwarin gwiwar dakarun da ke filin daga. Yanzu a fito ana irin wannan zarge-zarge domin Kanar Ibrahim Sakaba ya rasa ransa ne a wani artabu da ƴan ta'adda. Sanarwar wacce kakakin sojan Najeriya Brigadier General Clement Nwachukwu ya sanya wa hannu ta ce kuma rundunar sojan Najeriya ta biya kudaden da ya kamata ta biya, illa inshorar rai ne kadai da halin yanzu ba a biya ba, kuma shi din ma ana nan ana shirye-shirye an yi kusan biya. Master Warrant Officer Saleh Jingi mai ritaya wani jarumin sojan Najeriya ne da ya taka rawa a yaƙe-yaƙen da sojan Najeriya suka yi.
Kamar lokacin da ake wannan yaki da ƴan Boko Haram, ta da haƙƙi ta tambaya sojoji cewa ina mai gidana, me ya faru mai gidana, kashe shi aka yi ko kuma ba kashe shi aka yi a bakin daga ba, ya aka yi ta wannan.
Master Warren Obisa Saleh Jingi mai ritaya, kai lokacin da kai ritaya ka fuskanci jinkiri ne sosai wurin biyan ka haƙƙinka ko kuma an biya ka nan take?
Wallahi na ga maka har yanzu haƙƙoƙi na wajen soja sauran ƴan uwana daga 1 to 14 intake, wanda yake mu a lokacin nan an biya mu 3.8 million amma kuma sojojin 79 na irin mu ga mu nan suna ana biyan su kuɗi almost 19 20 million ana biyan su yanzu. Muna ta bi har yanzu wallahi ba biyan mu ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Kanadi a shagala ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Muhammad Hafiz da ci gaban labaran duniya.
Jalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Afirka sun yi kira ga ƙasar Somaliya jiya Alhamis da ta gudanar da babban zaɓe a watan Oktoba ɗin nan mai zuwa bayan jinkirta shi duk da yunkurin masu tsatsauran ra'ayin addini na tsoratar da gwamnati. Shirye-shiryen tabbatar da tsaro a lokacin zaɓe na da muhimmanci ganin ci gaba da barazanar da Al-Shabab ke yi, a cewar manzon musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya a Somaliya James Wan ga wani taron kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ƙara da cewa Al-Shabab na ci gaba da kai har-haren ta'addanci da sauran aika-aikar tawaye ciki har da zagaye al'umomi musamman ma a jihar Kudu maso yamma. Wakilin ƙungiyar tarayyar Afirka na musamman Francisco Madeira ya gaya kwamitin sulhu cewa ya kamata mu maida hankali wajen hana mayakan kawo tangarɗa ga zaben. Ya ce ƙungiyar na amfani da abin da ya kira wasu makiran dabaru a birnin Mogadishu da wasu wurare don kawo tangarɗa ga zaben. Yau Juma'a, sakataren tsaron Birtaniya Ben Wallace ya yi gargaɗin cewa ƙasar Afghanistan tana fuskantar haɗarin rugujewa, kuma ya yi hasashen cewa ƙungiyar Al-Qaida za ta sake bunƙasa a ƙasar. Wallace ya shaida wa gidan talabijin na Sky News da ke Birtaniya cewa ya damu matuƙa cewa ƙasashen da suka ruguje nan ne matattara ire-iren waɗannan mutane. A wani da suka gabata, Wallace ya ba da sanarwar cewa Birtaniya za ta tura ɗaruruwan mayaƙa zuwa Kabul don taimakawa a kwashe sama da 'yan Birtaniya 4,000 da kuma wasu 'yan Afghanistan kimanin 2,000 waɗanda ta yi ƙungiyar Taliban ta kashe su saboda sun yi aiki tare da sojojin Birtaniya. Sake tura sojojin da Birtaniya ta yi yana nufin Birtaniya ta zama tana da adadin sojoji da take da shi a ƙasar 750 kafin dakarun NATO su fara janyewa a wannan watan da ya gabata daga Afghanistan. Jami'an sun kuma sanar jiya Alhamis cewa ofishin jakadancin Birtaniya zai tashi daga wurin da ake kira Green Zone da ke wajen babban birnin Afghanistan zuwa abinda shugabannin tsaro suke ganin ya fi tsaro da ba a bayyana wurin ba. Ofishin jakadancin zai rage yawan ma'aikatansa zuwa kaɗan, kuma ma'aikatan za su fi mai da hankali ne kan aikin ba da bizar Birtaniya ga 'yan Afghanistan da aka ware don kwashe su.
Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A yayin da masu dauke da cutar COVID-19 ke karuwa a Najeriya, gwamnatin kasar ta ce ba za ta saka dokar hana yawo ba, amma gwamnatin jihar Lagos ta ce za ta ƙara tsananta dokokin kiyayewa da cutar, domin kuwa har yanzu jihar ce jagaba wajen masu ɗauke da wannan cuta, inda kawo yanzu mutane fiye da 500 suka rasu a jihar. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kawo yanzu da fiye da mutane 2,200 ne suka rasa rayukansu sakamakon kamuwa da cutukan da ke nasaba da coronavirus a Najeriya don bullar cutar a shekara ta 2020. Kuma kawo yanzu kimanin mutane 753 ne suka kamu da wannan cuta a jihohi 13 harbin nan Abuja, wato nau'in cutar coronavirus samfarin Delta, adadi mafi yawa cikin watanni 7 da suka gabata kenan. A wata sanarwa da hukumar yaki da cutar corona a Najeriya ta fitar, ta bayyana cewa kimanin mutane 166,760 ne aka sallama daga asibiti bayan da suka kamu da wannan cuta, yayin da kuma yanzu haka akwai kimanin mutane 12,200 da ke kwance a asibitoci da cibiyoyin da aka keɓe domin kula da masu ɗauke da wannan cuta a sassa daban-daban na Najeriya. Kamar kowane lokaci dai, jihar Lagos ita ce kan gaba da masu ɗauke da wannan cuta, inda ko a jiya kaɗai kimanin mutane 364 ne suka kamu da wannan cuta a jihar Lagos. Tukoya mazauna birnin Lagos din ke ji game da karuwar wannan cuta ta samfarin Delta na corona a jihar da ma kasa baki daya.
Sunana Mikael Shagarda daga nan Lagos. Allah hakika wayannan yan kwanaki makonni 2-3 muna ganin al'amarin cutan COVID yana ta hauhawa. Sabanin a baya alhamdulillahi an dan samu sauki sosai matuƙa da gaske akan yanayin cutan. To kasan dan Najeriya wani lokaci al'amarin shi yana da ban mamaki, duk da fadakar wanda ake yi kan cewa mutane su ci gaba da amfani da wannan takunkumi na rufe hanci. A nan Lagos zaka yi mamaki kaga cewa sai ka samu mutum 100 da kyar za ka samu mutum 10 wanda suke sun rufe bakunansu da hancinsu da wannan takunkumi.
Wato ba wai ba mai da corona ba, amma mu insha Allah ba mu ganta ba kuma ba za mu ganta ba. Kuma a matsayina na shugaba na kwamitin marayu kusan yara 5,000 a gargashina, ga likitoci suna dudduba yaran nan, mun gamu da ciwuka da dama, typhoid, malaria, amai, zawo, amma ba mu taba gani ma symptom, wato alamu ma na corona ba. To saboda haka kuma kamar yadda muke gwagwarmaya nan, a nan da ya wudin ni ko ni in gani ko wanda ya na sani ya ce shi ya taba gani, ni gaskiya dai ban gani ba. Saboda haka yadda ba mu gani ba, Allah kar ya sa mu gani. Kuma kamar yadda ka faɗa, wato face mask ma yanzu wato abin takunkumi, an dai ba za ka je wani waje babba kamar airport ko wani abu ba, ba wanda yake saka shi tsakanin kasuwanni da sauran awajeje da dama, duk ba a sakawa.
Waje ma dai sai da gwamnatin Najeriya ta karbi alluran rigakafin samfarin Johnson & Johnson kimanin 200,000, bayan samfarin Moderna fiye da 4,000,000 da gwamnatin ta karba a matsayin gudunmawa daga gwamnatin Amurka domin daƙile yaɗuwar wannan cuta. Da yanzu haka ma dai gwamnatin jihar Lagos ta ƙara samar da wasu cibiyoyi guda 10 na samar da iskar oxygen da masu ɗauke da wannan cuta ke buƙata, da kuma yin gwaji na mutane domin su tabbatar suna dauke da wannan cuta ko kuma a kwamishinan lafiya a jihar Professor Akin Abayomi wanda ya tabbatar da hakan ga manema labarai ya ce tuni aka samar da wasu cibiyoyi 20 a ƙananan hukumomi 20 na jihar domin daukan sample na al'umma dake zaune a irin waɗannan ƙananan hukumomi. Babangeji Prem murya Amurka daga Najeriya.
To madalla, har yanzu dai muna Najeriya inda wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto yake tafa da ƙarin bayani game da martanin da ake mayarwa bayan da wata kotun tarayya ta yanke hukuncin cewa kamfanin mai na Shell zai biya al'umar yankin Ogoni wasu makudan kuɗi a matsayin diyyar gurɓata muhalli. Lamido Sokoto, jamuje.
A baya-bayan nan ne dai wata babbar kotun tarayya ta umarci kamfanin mai na Shell da ya biya diyyar naira miliyan 45 da miliyan 900 ga al'ummomin yankin Ogoni da ke yankin Niger Delta da ya gurɓata ma muhalli shekaru sama da 50 da suka gabata. Kotun dai ta ce agogo ta biyan diyya ga waɗanda gurɓatar muhallin ta shafa. Dangane da wannan hukunci, al'ummomin yankin na Ogoni da ke yankin Niger Delta sun bayyana ra'ayoyinsu.
The 40 billion naira is a welcome development and the happy. This is the first time Ogonis are getting judgment from Nigeria court.
Wannan yana cewa ne sunana Bari Bulu Apo. Shekaru da dama muna bin wannan shari'a, to amma abin da ya faru a yanzu abin marhabin ne gare mu yan yankin na Ogoni. Bisa la'akarin cewar an gudanar da wannan shari'a ce a Najeriya, saboda haka wannan babban abin farin ciki ne. Kuma yana shi kuwa wannan yace
the result of the judgment that the Ogoni people get from the Abuja court concerning the 45.9 billion naira compensation for all communities.
Yana cewa ne sunana Ken Benson, yace ni dan karamar hukumar Ragokana ne a jihar ta Rivers. Yace dangane da hukuncin babbar kotun tarayya dake Abuja na biyan diya ga al'ummomin yankin na Ogoni na kimanin naira miliyan 45 da miliyan 900 ga al'ummomin da gurɓacewar muhalli ya shafa wanda kamfanin Shell ya haddasa. Wannan abin murna ne, kuma za a iya cewa babban nasara ce ga 'yan yankin na Ogoni. Wannan matsalar dai ta gurɓacewar muhalli, rayuka da dama sun salwanta da ɗimbin dukiyoyi. Shi kuwa wannan ya ce,
"Yeah, I'm Comrade Martin Didi from Ogoni. We are looking forward for Shell to pay that money without any delay. But at a certain time some group."
Yana cewa ne sunana Matthew, kuma ni ɗan yankin Ogoni ne. Ya ce wannan hukuncin abinda ya kamata ne, kuma mun bi matakai daban-daban. To gashi yau sakamako ya fito. Abinda ya saurare a yanzu shine kamfanin mai na Shell da ya gagota biyan waɗannan makudan kuɗi da kotu ta umurta, saboda muna da irin waɗannan umurni daban-daban musamman na karamar hukumar LMA da kotu ta umurce a biya. Abin yayi shiru kamar an shuka dusa.
My name is Muhammad Kerege and the stakeholder in the Ogoni land River State. There is serious excitement in the land. People are happy.
Yana cewa ne sunana Muhammad, yace ni dan yankin Ogoni ne. Yace dangane da matsalar yankin Ogoni da kamfanin mai na Shell ya haddasa ta kawo ƙarshe, kuma al'ummomin yankin na Ogoni na cike da farin ciki akan wannan ƙarar da aka shigar sama da shekaru 60 da suka gabata. Kuma wannan nasara ce ga daukacin yankin na Ogoni da aka dade ana zalunta. Ina son kuma in yi amfani da wannan damar domin shaida cewa waɗannan makudan kuɗaɗe ba yankin Ogoni za a baiwa su ba, a'a, waɗanda aka gurɓatawa muhalli a yankin na Ogoni.
This money is not for Ogoni people in general. It's especially for those communities that whose land were devastated, polluted by Shell oil.
A nasa ɓangaren kuwa, kamfanin mai na Shell ya ce kuɗaɗen da za a biya za su warware duk wata takaddama da al'ummomin yankin na Niger Delta. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Kada a manta, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba, duniyar Amurka. Mahmud Gareka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A ranar Talatar da ta gabata ne, gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya bayyana cewa zai yi murabus daga mukaminsa bayan kiraye-kirayen da aka yi ta yi na cewa ya sauka saboda jerin zargin da wasu mata suka yi masa na cewa ya ci zarafinsu ta wasu hanyoyi da suka nuna alamun yunkuri ne na neman yin lalata da su. Zargin da ya jima yana musantawa. Shin me al'ummar jihar ta New York ke cewa bayan sanarwar da gwamnan ya yi cewa zai sauka a mukamin nasa? Yau batun da shirin na duniyar Amurka zai mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To bayan tsawon lokaci da aka kwashe ana ta cece kuce dangane da zargin da ake wa gwamnan jihar New York a nan Amurka kan abin da ya shafi zargin cin zarafin wasu mata da rahotanni suka nuna cewa ya shafi ayyuka na lalata. Matakin da gwamnan ya dauka na zuwa ne yayin da majalisar dokokin jihar ta New York ke kokarin daukan matakin tsige shi muddin ya ki sauka daga mukamin nasa bayan bayanai da suka ci gaba da bayyana da ke nuna cewa akwai buƙatar a bincike lamarin. Mutane da dama a jihar ta New York sun nuna mamakin su da kuma ya mika wuya. Miguel Jurado, mazaunin birnin New York ne.
Honestly, I'm super surprised, but then also it just goes to show like the lack of transparency.
Yace gaskiya na yi matukan mamaki, amma hakan ya nuna rashin gaskiya da ke faruwa a al'amuran gwamnatinmu. Gaskiya na yi mamaki da wannan mataki da dauka. Ni na dauka zai cije har sai inda ya karfin sa ya kare. Amma dai a ƙarshe ya soke cikin mutunci. Brenda Zima ita ma a birnin na New York take. Tace to na ɗan yi mamaki, na ɗauka zai ci gaba da musantawa, amma na ji daɗi da ya yi murabus. To sai dai duk da soka daga mukamin nasa da ya yi, Cuomo ya ci gaba da nisanta kansa da zarge-zargen da ake masa. Yana mai cewa akwai bita da kullun siyasa a cikin lamarin.
I do hug and kiss people casually, women and men.
Yace nakan rungumi maza da mata na kuma sumbace su ba tare da wata manufa ba. Na kwashe iya tsawon rayuwata ina yin hakan. A zuciyata ban taba tunanin yin hakan da wata manufa ba. San ban fargada yadda hakan ya ci wa wasu zarafi ba. Ga dukkan alamu akwai abin da ni ban fahimta ba. Musamman kan yadda al'adar wannan zamani ta sauya. Kuma ya kamata a ce na san da hakan ba ni da wata hujja.
And I should have no excuses.
A dai makon da ya gabata ne babban attorney general din New York Letitia James ta ce ana zargin Cuomo da cin zarafin wasu tsaffin ma'aikatan gwamnatin jiha da wasu da ke aiki a wurin a yanzu. A halin da ake ciki mataimakiyar gwamna Kathy Hochul mai shekara 62 wacce tsohuwar 'yan majalisa ce. Za ta maye gurbin Cuomo idan ya soka nan da wasu 'yan kwanaki masu zuwa. To a wani yi labari na daban kuma wanda ya shafi janyewar dakarun Amurka a Afghanistan. Jami'an Amurkan sun fahimci cewa yanayin tsaro a Afghanistan din na cigaba da taɓarɓarewa. Kuma hukumomin Amurka na aiki tukuru wajen ganin sun daƙile ayyukan hare-haren ƙungiyar Taliban wacce yankunan ƙasar ke faɗawa a hannunta tun bayan da Amurka ta fara janyewa daga Afghanistan din. Fahimtar hakan na biyo bayan sabon salon yadda ake kai hari ne a kan yara yayin da dakarun Amurkan ke shirin ficewa daga kasar a ƙarshen watan nan. John Kirby shine kakakin makarantar tsaron Amurka ta Pentagon.
The secretary shares the concern of the international community about the security situation in Afghanistan, which is clearly not going in the right direction.
Yace sakataren tsaron Amurka ya fahimci damuwar da kasashen duniya ke nunawa kan tsaro a Afghanistan, wanda ga dukkan alamu baya tafiya daidai. Ya kuma yi amana cewa dakarun kasar ta Afghanistan suna da kwarewar da za su iya taka rawar gani a filin daga. To koyaya fadar White House take kallon wannan lamari na Afghanistan? Jen Psaki ita ce sakatariyar yaɗa labarai a fadar gwamnatin kasar.
I don't think we have the luxury of just feeling disappointed. Our view and the president's view is that now is the time.
Tace ba na tsammanin muna da lokacin nuna cewa ko abun bai mana daɗi ba. Ra'ayinmu da na shugaban ƙasa shine yanzu ne lokaci da dakarun Afghanistan za su yi amfani da horarwa da taimakon da aka basu cikin shekara 20 da suka gabata. Sai dai masu fashin baki irin su Michael O'Hallon na Brookings Institute na ganin cewa har yanzu Biden na da rawar da zai iya takawa.
Well, the United States now has a big decision to make as to just how hard it's going to try to prevent Taliban.
Yake ina ga Amurka na da babbar shawara da za ta yanke kan yadda abin zai zama mai matukar wuya wajen hana mayakan Taliban karɓe daukakin ƙasar ta Afghanistan. na kuma ganin karfin sojin sama da Amurka ke da shi shine abu na farko da zai taimaka wanda har yanzu bai amfani da shi yadda ya kamata ba. Masu aro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Reyes Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Bari mu karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta email. Wasiƙar mu ta farko ta ce, Assalamu alaikum muryar Amurka, da fatan alheri ga dukkanin ma'aikatanku. Hakika ya kamata hankalin mai yankan kaba ya koma gare na. Mun fara da wannan karin maganan ne duba da yadda 'yan siyasar Arewa, manyan Arewa, 'yan kungiyoyin Arewa da kuma kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suka yi biris da ɗaliban da ake garkuwa da su na makarantar FGC Yawuri, Salisu Tanko Islamiya da kuma na Baptist Kaduna. Ya kamata a yi duk mai yiwuwa domin ceto rayuwarsu. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala. Sako daga Aminu Adamu Malam Maduri da Rabi'u Jakot Dunari da Umar Baban Yaya Sabon Gida a jihar Jigawa. Sai wasiƙar mu ta ƙarshe ta fito daga Yusuf Mai Leda Gwalolo da Malam Mai Zanen Hula Gwalolo daga jihar Bauchi, inda suka ce, Assalamu alaikum VOA, ku ba mu dama mu yi kira ga gwamnatin jihar Bauchi da ta gaggauta tallafawa al'umar garin Gwalolo wanda iftila'in ambaliyar ruwa ya zubar wa gidajensu ya shanye gonakinsu. Da fatar za a tallafa musu nan ba da dadewa ba. Kafin mu karkare ga Hafiz ya sake shigowa don bitar labarai amma a takaice.
A yau Juma'a kungiyar Taliban ta ce harharan da suka kai cikin dare sun kame manyan biranen larduna biyar na Afghanistan waɗanda suka hada da Kandahar ta kudu da Herat ta yamma da kahar Inawa ta arewa maso gabas da Lashkar Gah ta kudu da kuma Ghazni birni mai matukar muhimmanci. Karbe manyan biranen ya taimakawa 'yan Taliban akan kananan biranen lardunan da ke kewaye. Hukumar kula da manyan guguwa ta Cuba ta rawaito da sanyin safiyar yau Juma'a cewa mahaukaciyar guguwar Fred za ta zubar da wa makon ruwan sama a gabashin Cuba. Mahaukaciyar guguwar ta Fred tana tafiya ne tare da iska mai karfin kilomita 55 cikin sa'a guda. Hukumar ta ce ana sa ran Fred za ta rage karfi a cikin kwanaki masu zuwa kuma tana iya zubar da ruwa a wani lokaci yau Juma'a. Masu hasashen yanayi sun ce ana sa ran mahaukaciyar guguwar Fred za ta nausa ko kuma kawai arewa maso gabashi da tsakiyar Cuba zuwa daren yau Juma'a. Hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka wato FDA ta ba da izinin yin allura ta uku ta rigakafin COVID-19 ta Pfizer ko Moderna ga wasu mutane da garkuwar jikinsu ba ta da ƙarfi. Makaddashiyar kwamishinar hukumar Dr. Janet Woodcock ta faɗa a cikin wata sanarwa daren jiya Juma'a cewa hukumar FDA tana da masaniyar cewa musamman mutanen da garkuwar jikinsu take da rauni suna da haɗarin kamuwa da rashin lafiya mai tsanani.
Masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin. Sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatan za a sake lalubo mu a shirinmu na dare wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Elgration wadda ta haɗa shirin, da injiniyanmu, ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington DC nake ce da ku mu huta lafiya.